أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة متساقوة أو أن مسلاتي من تارع البركة مسجد عثمان بن عفان ننجي قبا دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 92 a cikin karatun wannan littafin muna cikin shakhsiyya ta 24 a cikin jerin shakhsiyoyi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda malam ya jeranta ya fara daga khalifofi guda hudu shiryayyu zuwa ga mutane goma wanda aka musu albishir da aljanna idan ba munta ba wancan satuttuka da suka gabata mun tsaya inda malam zai fara mana bayani bidayatu islamihi harkon musuluncin wannan sahabi shine Abu Zarr al-Ghifari ko kuma Bariru ibn Junada ko kuma Jundab ibn Junada a hada mafi rinjaye malai yake cewa shahina 188 malai yake cewa qala Abu Hamza baba Hamza yake bayyana mana kan wani hadisi wanda Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin Fada'ilus Sahaba haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Fada'ilus Sahaba duk da malam ya dan takaita akan riwayar wa'ansu abubuwa ya dauke ku kuma zaka samu riwayar wa'ansu kalmomi an canza su da wa'ansu kalmomi yake cewa wata rana ya kasance qala lana ibnu Abbas ya kasance tare da Abdullahi dan Abbas sai Abdullahi dan Abbas yake ce muku ala ukhbirukum bi islami abi zarr shin bana ba ku labarin ba wani labari mai kayatarwa labarin musulunta Abu Zarr al-Ghifari Jundab bin Junada kunna bala sai muka ce kwarai kwa Abdullahi bin Abbas ai lokacin da muka yi karatu akan Abdullahi bin Abbas mun bayyana yau da gobe ta sanya Abdullahi bin Abbas ya koma jagora bangaren ilimi a cikin sigarut tabi'in zuwa sigarus sahaba zuwa kibarut tabi'in kananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Abbas ya zo ya shiga gaban su bangaren ilimi a haka manyan tabi'ai da waɗanda ma suke ƙasa sun kasance he sun zo wurin Abdullahi bin Abbas sun dauki ilimi a gurinshi to Abu Hamza yake bayyana mana yake cewa wata rana suna zamne to ga abinda malamin sai yake cewa bari in ba ku labarin musuluntar wannan babban sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Zarr al-Ghifari yake cewa qala Abu Zarr wannan labarin daga bakin shi ne shi wanda ya musulunta yake ba mu wannan labarin ni ma yanzu nake ba ku wannan labarin yake cewa Abu Zarr al-Ghifari yake ce mana balagani anna rajulan bi makkah qad kharaja يزعم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه فقلت انطلق الى هذا الرجل فكلمه فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك قال والله لقد رايت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر قلت لم تشفني من الخبر ابو ذر yake cewa balagan lalle ya cimmini me ya cimme wani labari ya cimme anna rajulan bi makkah lalle da kai wani mutum a garin makkah kad kharaja ya fito da wani sabon al'amari wani abu wanda bamu taba jin shi a can da ba wani abu ne wannan mutumin yazo da shi shine a ni'budullaha wahdahu ku bautatawa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abun bautayen wannan shine abin da sabon wannan mutumin ko wannan mutumin yazo da shi a cikin garin Makka abota
shi kadai kada hada shi da wani abun bauta shi kuma wannan shine abinda lokacin da yazo su wa'annan Quraishawa suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un mujaba kujuwa Muhammad yazo da wani abu sabon al'amari wanda mu ne ma sabi ila bi hadha fil millati al-akhirah atanda gunta jin wannan labarin mu sai yanzu yake cewa wai a dayan ta Allah shi kadai za a bautatawa ba tare da an hada shi da wani wani wanda zai kasance mana tsani wanda zan mu kama ya sadar da mu zuwa ga Ubangiji suke cewa ai wannan abu ne wanda yake abun ban mamaki to shine nan Abu Zar yake cewa labarin shi ma ya cin me ga wani mutum yazo yana kira abutatawa Allah shi kadai yaz'umu annahu nabiyyun bayan haka yana tutiya wannan mutumin lalle shi annabi ne da gun dan aike ne da gun ubangijin shi Abu Zar saboda ya tabbatar da wannan labarin ne yake cewa fa arsaltu akhi li yukallimahu sai na aika dan uwana na jini ya tashi daga nan Banu Hifar nan kabilan mu garin da muke rayuwa ya tafi zuwa garin Makka ya tafi yayi wa wannan mutumin magana ya ji me yazo da shi fa qultu sai nake cewa in talqa ila hadha ar-rajul nake cewa dan uwana ka tashi ka tafi zuwa wannan mutumin wanda yake tutiya shi annabi ne fa kallimhu kai magana da shi ka fahimci ina ya sa gaba da me yazo yake cewa fanqalaqa sai dan uwan shi sai ya tashi daga nan kabilar sa ta Banu Gifar sai ya tashi zuwa garin Makka falaqiyahu sai ya hadu da wannan mutumin wanda yake tutiya annabi ne shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan wani lokaci sun maraja wannan dan uwan dawa sai ya dawo nan gida ya dawo kabila fakultu sai nake cewa wannan kanan nawa ma indak ba mu malan musha ba mu labarin da ka zo da shi qala sai yake cewa wallahi laqad laqitu rajulan yake cewa wallahi da na tayi garin makka na hadu da wannan mutumin wanda ake ce maka yana tutiya lalle shi annabi ne yace amma dai wani abun a zo a gani game da wannan mutumin ya'muru bil khair yana umurni da kyakkyawa wa yanha 'ani shar kuma yana umurta yana hani da dukkan wani sharri wanda za a yi wa wani ko kuma a cutar da wani a gani wannan shi yake nuna wannan mutumin ya zo da abin alkhairi duk abin da yake umurni da shi alkhairi ne kuma duk wani hani da za ka yi ya ce kada ku yi to shi kuma wannan abin sharri ne gare ku nisantuwa da shi shi ne alkhairi a gare ku yake cewa qultu Abu Zar al-Ghifari yake cewa lam tashifni a wata riwaya ta riwaya Imam al-Bukhari yake cewa lam tashifni min al-khabar yace baka gamsar da ni ba da wannan labarin da na tura ka zo mun da shi ba kurum ka zo ka takaita mun mutum ne wanda yana umurni da kyakkyawa yana hani da dukkan mun sharri yace wannan labarin bai ishe ni ba miye yanzu za a yi bari in tashi da kawata in ta yi in yi taki ta karas ta Kano in isa garin Makka ni ma in ga wannan mutumin in ji miye zo da shi yake cewa fa akhastu jiraban wa asa yace sai na dauki kwagiri na idan aka ce aljirabu shi shine gidan takobi shi kuma me yi amfani gidan takobi babu takobi kenan kinaya ce yake sai ya dauki takobin shi wa asa kuma ya dauki yan sandan shi ina zai yace garin Makka zai nuha yake cewa sun ma akhbartu ila Makka sai na huskanci garin Makka faj'altu la a'rifuhu wa akrahu an us'al anhu yake cewa sai na sanya kasadina ko nuhata manuhata shine ban san manzon Allah ba ban san wannan mutumin wanda yake tutiya ba shi annabi ne wa akrahu an us'al anhu kuma ina kyamatar in tambaya akan wannan mutumin saboda idan ka tambaya za a ganka kamar ka zo kai ma da wani sabon al'amari to me alaka ka da shi idan ka tambaya da shi yake cewa to wannan tsarin guda biyu sai ya kasance ina ta kewaye-kewaye ni ban san shi ba kuma ba na so in tambaya game da wannan mutumin yake cewa wa ashrabu min ma'i zamzam gani dai a garin Makka ina shan ruwan zamzam shine abinci ne abin sha ne gani na ina zamuni ban tambaya ba ina kyamata in tambaya amma ni ga kanti na zo ne dalilin wannan mutumin yake cewa wa akunu fil masjid a kowane lokaci ina samun kaina a cikin masallaci shi dai ya sani dai masallaci wurin ibada ne wannan mutumin wanda aka ce yana umurni da kyakkyawa yana hani da duk wani abu wanda yake sharri ne yake cewa na sani dai na same shi a masallaci
yake cewa sai ya kasance wurin zama na shine masallaci in sha ruwan zanzam baya da haka ina kyamatar in kira in tambaye labarin wannan mutumin kuma baya da haka ni ban san shi ba idan na gani shi yake cewa famarra ali ibn abi talib yake cewa ina nan sai ga ali dan abi talib ya huce ta gaba da faqala sai yake cewa hadha rajulun qaribun a wata riwaya ta Imam al-Bukhari yake cewa ka annar rajul gharibun yake cewa wannan mutumin fa bako ne ba mu san shi ba a cikin garin nan ba shi kuma karamci na larabawa idan an ga bako tilasa a dauke shi a kai shi a karrama shi kuma haka addinin musulunci haka ya umurce mu duk lokacin da ka samu wani bako ko kai tsinto wani bako to yana da haƙƙi akan ka naka karamtar da shi tsawon kwana uku bayan kwana uku kana iya cewa to a karmaka lawo a fita a tayi a nemi ka a tayi kasuwa a nemi abin da za a dan wannan a yace bane a dan samu a ci a sha amma dai tsawon kwana uku yana da haƙƙi ka bashi wurin kwanci ka bashi abinci shine Ali ibn Abi Talib yake cewa wannan bako huska ce yake cewa ka anna hadha ar-rajul gharibun yake cewa wannan dai huskar dai ta wannan mutumin kai ka ce bako huska qultu na'am sai yake cewa Abu Zarr al-Ghifari sai yake cewa kwarai kwa haka ne wannan bako huska ce bako ne a cikin wannan garin qala yake cewa in talika ila al-manzil Ali ibn Abi Talib yake cewa to tashi mana mu tayi gida mana a maka masabiki a baka abinci fantalaqtu ma'ahu sai na kama hanya na tafi tare da Ali ibn Abi Talib zuwa gidan shi yake cewa sai dai wani abun ban mamaki la as'alu an shay'in wa la yukhbiru yake cewa ni dai ban tambaye shi akan duk wani abun da buƙatuwar da ko buƙatun da ya sanya na shigo garin Makka kuma shi bai bani labarin komai ba kurum tahiya muke yi ni da shi a wata riwaya yake cewa la as'alu anhu bana tambaya akan shi wannan mutumin wanda yake tutiya lalle shi annabi ne yake cewa kuma shi Ali ibn Abi Talib bai bani labarin ba wannan mutumin wanda yake tutiya a matsayin annabi ne kenan bai bashi labarin manzon Allah ba kuma shi bai tambaye shi ba ya bashi labarin manzon Allah ba saboda baka san ba waye zaka tambaya ba idan ka tambaya in mugun mutum ne sai kai ga wurin Quraishawa su kashe ka a wucin wurin ba tare da ka musulunta ba kuma ya kasance wani abu man budda ba shi ne yake cewa bin tambaya ba gudun shubha kuma shi bai bani labari ba yake cewa falamma asbaha al-ghaddu yayin da muka waye gari yake cewa jitu ila al-masjid sai na dawo masallaci na baro masaukin Ali masaukin da Ali ibn Abi Talib ya muni na dawo cikin masallaci yake cewa la as'alu anhu ni bin tambaya ba ga manzon Allah ba yake cewa wa laysa ahadun yukhbiruni aw yukhbiruni anhu bi shay'in ko babu wani mutum wanda yazo yake bani labarin wannan wani sabon bako ko ya fito a cikin gari yana kira abotatawa Allah shi kadai kada a hada shi da wani abun bauta ba wanda yazo ya bani labari kuma ni dai ga nan masallaci bin tambaya ba akan a bani labarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa marra bi Ali yace kuma sai ga Ali ibn Abi Talib ya sake hucewa ta gaba da fa qala sai yake cewa ama ana lirajuli an ya'ud yake cewa shin lokaci bai yi ba ga wannan mutumin ya koma masaukin shi ba a wata riwaya ama ana lirajuli an yajida manzilahu yake cewa shin lokaci bai yi ba ga wannan mutumin ya samu masaukin shi ba a cikin wannan garin tunda duk wanda zai shigo gari da akwai wata bukata wadda ta kawo shi gari ko yana neman wani ne ko yana neman yayi wata haraka ta kasuwa ko kuma wani abu makamancin haka to ka zo an ganka a wuri yau an baka masarki washe gari an sake tarar da kai a wannan wurin shine Ali ibn Abi Talib shin har yanzu baka samu ba abin da ya kawo ka garin nan ba an baka samu ba mu koma gida a sake baka masarki shine shi kuma wannan a wannan riwaya da ya kawo yake cewa har yanzu bakon mu bai samu ba abin da ya kawo shi abin da ya kawo shi wannan garin ba ya koma gida cikin iyallan salatu wassalamu yake cewa qala qultu Abu Zarr al-Ghifari yake cewa la har yanzu ban samu ba abin da ya kawo ni garin nan ba qala sai yake cewa ma amruk wa ma aqdamak yake cewa miye al'abarinka kuma miye ya kawo ka wannan gari na Makka tunda dai kai ba kone ka shigo mana qultu sai yake cewa in katamta alayya akhbartuk yake cewa in dai ka rike mini sirri na abin da zan faɗi maka a yanzu
yake cewa ni kuma zan baka labarin abin da ya kawo ni wannan garin kenan yarjejeniya ce ka rike mini sirri na zan faɗi maka abin da ya kawo ni in ka mun alƙawari za ka rike sirri na to ga labari yake cewa qala af'al Ali ibn Abi Talib yace kwarai kwa zan rike maka sirrin ka dan haka ba ni labarin abin da ya kawo ka wannan gari qultu Abu Zar al-Ghifari sai yake cewa qad balagna annahu qad kharaja nabiyyu lalle wani labari ya cin mana a zangunan mu wai wani annabi ya mutu a cikin wannan gari na Makka qala sai yake cewa amma qad rashadta yake cewa shin kai ma wannan labarin ya cin maka ko kuma idan ka dauki ma'anai amma qad rashadta yake cewa haƙiƙa an rigayi ubangiji ya rigayi ya sanya ka hanyar da zata kai ka zuwa ga wannan mutumin wanda aka ce sabon annabi ne ya mutu a cikin wannan gari kenan abinda kake nema gashi nan ka samu yake cewa hadha wajhati ilayhi ko kuma hadha wajhi ilayhi kaga wannan hutan wanda nayi ba inda zan dosa in ba wurin shi ba dan haka fattabi'ni ka biyo ni in kai ka zuwa ga wurin shi yace wa wadkhul haythu adkhul yake cewa baya da haka ka shiga duk inda na shiga tahiyya ce zan yi a boye kaga hutan wannan da nayi gunshi zan tahi wannan annabin da kake fada amma dai duk inda kaga na sa kawata ka biyo ni ka sa kawarka tahiyya ce za a yi kamar ba tare ba muke ba amma dai tare muke yake cewa fa inni in ra'aytu ahadan akhafuhu alayka domin idan naga wani mutum daga cikin mutanenmu wanda suke musanta mana albarkacin mu musulunta yake cewa in dai naji tsoron wannan mutumin ya fahimci lalle tare da ni da kai muke tare da kai muke zai iya cutar da kai yake cewa qumtu ilal ha'id yace zan tahi in tsaya gindin wata katanga ka anni uslihu na ali kai ka ce ina gyara takalmi na ne wamdi anta kai kuma he ka zo ka huce kenan wata tahiyya ce ake gaba da bayani ake tahiyya inda kaga na shiga ka shiga amma dai idan na hango wani mutum wanda ina tsoron ya fahimci tare da ni muke yake cewa to zan jingine jikin katanga in yi kamar ina gyaran takalmi na kai kuma he ka zo ka huce kenan wannan mutumin ba ya fahimta ba tare muke tahiyya da kai ba menene tsoron me kada a fahimci ya musulunta a cutar da shi ai mun sani yanda musulunci yanda ya fara a wancan lokacin ya fara a matsayin bako kira a boye gidan wane zuwa gidan wane wane bai san ba abinda ake yi a cikin gidan shi ba ana kuskus din musulunci wane da wane ya musulunta amma dai ma'ajin su mai gidan bai san da su musulunta ba haka aka yi ta samu ana ta shiga musulunci har zuwa shekaru 6 aka samu aka bayyana wannan musulunci mutane suka huto suka yi kira akan kowa ya zo ya shiga cikin wannan musulunci haka aka zamana ana ta azabtar da su zuwa shekara ta 13 sannan musulunci ya samu istiqlaliyya tamma aka ta yi garin Madina aka yi daula ta musulunci yake cewa famada wa madaitu ma'ahu Ali ibn Abi Talib ya ja gaba ni ma na bi bayan shi fadakhalna ala annabi sallallahu alaihi wasallama hasse da muka shigo gumman zan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa qultu ya rasulullah sai Abu Zarr al-Ghifari yake cewa sai nace ya ma'aikin Allah a'rid alayhi al-islam ka bujiro mini manan musulunci menene musulunci yaya ake yin shiga musulunci ya za a yi ni ma in samu lasisin shiga wannan musulunci فعرض علي yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bujiro mun wannan musulunci ga yanda ake shiga musulunci ga rukunnan musulunci ga abin da ya dace kai idan ka shiga musulunci yake cewa fa aslamtu makani kai tsaye a inda nake bungusa ba anan na musulunta na shiga cikin wannan musulunci fa qala li sai yake ce budi manzo Allah ya abazar ya kai abazar uktum hadha al-amr ka boye wannan al'amar na shiga ka wannan musulunci warje ila qaumik kuma ina umurtuka ka koma zuwa ga mutananka fa idha balagha zuhuruna fa aqim idan dai wannan al'amarin na musulunci aka ce ya yaro mun gutu mun bayyana da'awa ta musulunci to ka dawo zuwa gare mu ka kama hada karhi da karhi wannan addini na musulunci ya yaro wannan shi da ubaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi me dalilin me yasa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi me saboda mutanen da suka musulunta a cikin garin Makka suna nan suna gamuwa da azaba kala-kala
ta dare daban, ta rana daban, ta sahe daban. To dalilin haka shi ba dan gari bane ba, ya zo ya musulunta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tausayi game da al'ummar shi, ya umurce shi ka koma gida ka zauna kai addinin ka, abinda muka umurce ka kai kayi shi. Duk waɗansu rukunai wanda suke zissu tsayar da kai a cikin wanda addinin musulunci ga sunan ka tayi kai, amma dai ka koma gida ka zauna. Lokacin da ka ji labarin wannan addinin na musulunci ya yadu a wannan halin, ka dawo ka zo mu kama a ci gaba da yada da'awa ta musulunci. Fakultu Abu Zar sai yake cewa, sai na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wallazi ba'athaka bil haqq, na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, la asrukhanna biha bayna azhurihim, yake cewa wallahi sai na yi kira da wannan addinin na musulunci tsakankanin gadajen bayansu ko tsakankaninsu su wannan Quraishawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai hana shi ba. Nan as-sarh shine kamar yanda kissa ta annabi Musa yake cewa, fa izal ladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu, sai ga wanda ya taimake shi a jiya sun sake haduwa, shi ma yana kuwa yana kira. Idan an ce asar, kira ne wanda na nesa yake shi, yake cewa wallahi tallahi sai da ya kira wanda dukkansu sai sun ji lalle mu ma mun shigo cikin wannan musulunci. Shine nan faja'a ila al-masjid, Abu Zarrin al-Ghifari daga masallaci ya dawo, daga masallaci zuwa gun manzon Allah, yanzu kuma ya dawo masallaci, yake cewa wa Quraishun fihi, ga Quraishawa nan suna cikin masallaci a zaure saboda fadarsu a nan cikin masallaci suke yinta. Faqala Abu Zarrin al-Ghifari sai yake cewa, ya ma'ashara Quraishin, ya ku taron Quraishawa, inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Babban magana yake cewa, ya ku taron Quraishawa, ku shaida, lalle ni ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Kenan yayi nafi, yayi isbat, babu wani abin bautawa da gaskiya, shine istislamu lillahi bi ta'a wal qaid wal inqiyadu lahu bil shirki wal inqiyadu lahu wal khulus min ash-shirki. Yake cewa kuma baya da haka, wa anna Muhammadan rasulullah, kuma lalle Muhammad abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma manzon shi. Yayi ni ya shigo cikin musulunci. Faqalu sai suka ce, qumu ila hadha sabi', suke cewa ku tashi zuwa ga wannan mutumin wanda ya bar addinin shi, ya canza addinin iyaye da kakanni zuwa ga wani sabon addini. As-sabi' kalba ce wanda zangon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake wadanta ga dukkan wani wanda ya canza addinin iyaye da kakanni ya shigo cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma dai idan muka dauka zan ba gani as-sabi kalma ce wanda manzo Ubangiji yayi itlaqin ta zuwa ga wani addini, idan asalin wani addini ne wanda sun kasance suna bautawa tarmamu, suna bautawa wata da rana, suna bautawa mala'iku da sauransu. Shine can innal ladzina hadu wal ladzina wasabiina man amana minhum, wannan cikin can Ubangiji da yake mana bayani akan sabi'awa. To shine nan yace ku tashi, ko suka ce ku tashi zuwa ga wannan mutumin wanda ya canza addinin iyaye da kakanni, ya kama addinin babban addini, addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqamu Abu Zar al-Ghifari yake cewa, sai wa'innan mutanen sai suka tashi zuwa gare ni, yake cewa faduribtu li amut, yake cewa sai suka buge ni bugun mutuwa, bugu wanda idan sun kare kishi na dama babu zaton zan sake rayuwa a wannan rayuwa. Bugun mutuwa suka tashi suka yi mini, yake cewa fa adraka al-abbasu, yake cewa suna kishi na irin kishin mutuwa, yake cewa sai ga al-abbas ya zo zai huce sai ya gani suna mun wannan mahaukacin kishin, yake cewa fa akabba alayya abdullahi bin al-abbas, sai ya lulluba sai ya hawo sama na, yake cewa wa qala, yake cewa wa'innan quraishawa, wailakum kaitanku taqtuluna rajulan min ghifar,
za ku kashe wani mutum daga cikin kabilar Banu Gifar wa matijarukum wa mamarukum ala Gifar, ku kuma idan kun tashi fatauci zuwa garin Yaman wajibinku ne sai kun bi ta kan kabilar Banu Gifar, kayan kasuwancinku sai sun bi ta Banu Gifar, yaya za a yi ku yi wuta ku kashe wannan mutumin daga cikin wannan kabila? To idan kun kashe shi, kayan kasuwancinku sun bi ta kabilarsu, sun bi ta garinsu, ko kuma ku kun yi gaga ku bi ta garinsu? Ai wannan idan kun ce ku yi haka, to kun yi wuta. A lokacin ne yake cewa fantalaqu anni, sai suka tashi daga sama na wannan kishin da suka muni, kowanne ya kame hannayen shi. Alwai Imam Muslim yake cewa fa aqla'u anni, sai suka tashi suka shafa muni lahiya, suka dauke hannayensu da kai na. Yake cewa falamma asbahtu, lokacin na wayi gari, raja'tu, sai na dawo dai nan harami nan cikin masallaci. Fa qultu mithlu ma qultu bil amsi, sai na sake maimaita abinda na faɗi a jiya. Kinan bai daddara ba. Su wa'innan mutanen su ne wa'inda minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi, mazaje ne daga cikin mazaje, mazaje ne na gaskiya wanda sun gaskanta alƙawarin da Ubangiji ya musu, wanda a'a naji kashi gobe ba na sake dawowa ba, a'a goben sai mun sake dawowa, sai dai a kashe da rawa akan wannan inta. Yake cewa washe gari dai ban daddara ba na sake dawowa. Kaga shi yake baka labari, yake cewa faduribtu li amut, yake cewa sai suka kishe ni kisan mutuwa ne suka munwa, ba kisa ba wanda zan yi jiya ba in sake dawowa ba. Allah ne ya rufe asiri, sai ga Al-Abbas ya zo ya bani makuma, ya bani kariya a gunsu, dalilin kalmomi wanda ya faɗi musu. Yake cewa ban daddara ba, washe gari na sake dawowa. Yake cewa da na dawo na maimaita abinda na faɗa musu a jiya, lalle ya ku taron Qurayshawa ku shaida ni dai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ko Muhammad bawan Allah ne manzon shi ne. Yake cewa kai tsaye faqalu, sai suka ce qumu ila hadha sabi, ku tashi ku tahi zuwa ga wannan mutumin wanda ya canza addinin iyaye da kakanni ya kama sabon addini. Fasuni abi kazalik, suka maimaita abinda suka yi mini jiya, kishi irin da mutuwa. Wa adrakani al-Abbas, yake cewa sai ga Abdullah ibn Abbas yazo, fa akabba alayya, sai ya hawo sama na, sai su fahada, sai suka kame hannayensu. Yake ce musu ku yi ho ku kiyaye kai tanku, idan ku gashe wannan mutumin wa kukku manta kayan kasuwancin ku ta kabilar suke bai haka, baya da haka hanyar ku ce ta tahiya yin fatauci, to idan ku kai shi ya al'amarin ya zai kasance muku. Yake cewa sai suka kame hannayensu daga kaina. Yake cewa fa hadha awwalu islami abi zar, yake cewa wannan shine farkon musuluncin abi zar al-ghifari, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kaga idan ka dauka zaka gani mutum ne wanda ya san ina ya sa gaba, jin labari ya sanya ya aika kanan shi ya jiyo mai labari ai ga abinda wannan mutumin yake aikatawa, yana umurta da alkhairi, yana hani akan duk wani abu wanda yake sunan shi shari. Yake cewa wannan labarin bai isar mini ba, ya tafi da kanshi dan ya gamu da shi, dan ya musulunta, ya riki wannan addinin na musulunci. Malai yake cewa qala az-zahabi, imamu az-zahabi yake cewa Allah shi kanshi, kana radiyallahu anhu yufti fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Usman, wannan bawan Allah Abu Zar al-Ghifari ya dawo ya zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kumkwada ilimi a makarantar da tayi kowace makaranta alkhairi, makarantar da tayi kowace makaranta ilimi da samun abin da ya dace a zawwada daliban ilimi da shi, shine wahayi da gun Allah, kuma da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa na daga sunna tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda take fassara mana abinda yake cikin alqur'ani. To albarkacin wannan ilimin da ya sha, imamu az-zahabi yake bayyana mana a cikin siyar, yake cewa ya kasance yana yin fatawa shi wannan malamin Abu Zar al-Ghifari a lokacin da Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, haka a lokacin da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana matsayin khalifa, haka lokacin da Uthman yana matsayin khalifa, idan wani abu ya zo ko wani abu aka wata tambaya ko wani abu ya za a yi istinbatin nasi, ko kuma a'a wani abu ne wanda ba a fahimci ina aka sa gambar shi ba a cikin shari'a, za a zo a tambaye shi, za ya ba da fatawa Abu Zar al-Ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi. Baya da haka malai yake cewa kana ra'san fi zuhudi, ai idan kana neman waɗanda suke gudun duniya a harshen Bahaushe idan yace zuhudu gudun duniya ka kaurecewa duniya kurum ka shahawa duniya lahiya ka ringa sanya kaya kodaddu ka ringa sanya kaya wanda sun yi furwa sai ka ringa waye ka ringa takurawa rayuwarka bakacin mai dadi kuma Allah ya datar da kai da hanyoyi wanda zaka samu mai dadi yace gudun duniya to amma dai a ma'anar zuhudu ba gudun duniya ba ake nihi ba shine duk abinda baya an wanar da kai a gobe kiyama ba ka sake shi ka shafa mai lafiya ka kama abinda zai an wanar da kai gobe amma dai ba shi yake nuna ba duk wani abu na daga dada dada rayuwarka ta duniya a ce ka shafa musu lafiya in imani ne ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in san ya burge ubangijin shi ne ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma dai ba a same shi baina irin wannan rayuwar ba ya kasance idan ya maka kyauta ba wani wanda zai iya maka irin wannan kyauta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ajwadan nas duk wani dan adam ba wani ba a taba yin wani ba ko ba a yi shi ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ba a haka ya amhanar da iyallan shi da daddada duk wani abu wanda aka halatta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amhanuwa da su yana morewa rayuwar shi ai shine ai ubangiji yake bayyana mana wabtaghi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ka nemi duk abinda bima atakallahu daral akhirah da abinda ubangiji ya arzuta ka da shi kai kokari ka samu lahirarka ka dage wurin neman lahirarka kada kai kasa a guiwa duk abinda wani zai yi ya kusanci ubangijin shi da shi kai ma kai kokari kai amma dai wai kada ka ce aha kurum ka bada duniya kurum ka shafa duniya lahiya ba ka mura ba kurum kai lahira kurum ka sa gaba yanzu ai ka samu lahira kaman tanda duk abinda yake wajibin ka kai shi a rayuwarka ta duniya yake cewa la tansa nasibaka minad dunya kada ka taba manta rabanka a rayuwarka ta nan duniya ka kyautata wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka yanda ubangiji ya tsara maka hanyoyi na ka huta ka samu na kai dubara ka samu na kai kaza kai kaza kai aiki ka sa ƙarinka yake cewa yanda ubangiji ya kyautata maka kai ma ka kyautata wa rayuwarka kada kai kasa a guiwa to shine nan idan ka dauka da kai Sufyanu Sauri ɗaya daga cikin almajiran shi yana tambayar shi yake cewa wai akramaka Allahu menene zuhudu sai yake cewa zuhudu ba wani abu bane ba yake cewa shine wanda za a kiraye shi az-zahid a halishan Bahaushe mai gudun duniya yake cewa mallam tamna'uhu na'ma'u min ash-shukr yake cewa wala balwa min as-sabr yake cewa duk wanda ni'imar da ubangiji ya yi mai duk wata ni'ima da ubangiji ya yi mai wannan ni'imar bata mantar da shi ba ya gode wa ubangiji diddan ya kara mai wannan ni'imar yake cewa wannan shine wanda ake kira az-zahid yake cewa baya ga haka kuma duk wata musiba wanda za ta same shi wannan musibar bata sanya ba yake godewa yake hakuri akan jarrabawa da ubangiji da ya jarrabe shi da ita ba wannan shine ake kira mai gudun duniya shine shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa shine duk lokacin da bawa zai bar abinda bashi da wani anwani a gun ubangiji tarki ma yushghilu indallahi yake cewa dukkan wani abu wanda zai shagaltar da kai ga Allah yake cewa wannan shine ake kira da zuhudu ka gani idan muka dauka ya sha bamban da abinda malam Bahaushe yake bayyanawa yake cewa kurum ka kaurecewa duniya ya sai aka kaurecewa duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gulguli ya galgadi sahabban shi ya bayyana musu ranka tana da haƙƙi a gare ka haka salatul isha rayuwarka iyallanka kaza kaza inka komi yana da haƙƙi a gare ka haka ubangijin ka ma yana da haƙƙi a kanka kinan kadda ka hada wani ko ka hada kaza cikin kaza komi yana da haƙƙi a gare ka Allah datar da mu Allah sanya muna daga cikin masu zuhudu wanda za su ringa godiya ga dan kadan ko da yawa da ubangiji ya datar da su kuma su ringa hakuri da dukkan wata musiba ko rishi idan ta same su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisi cikin sahihain ajaban li amrul mu'min yake cewa abun al'ajabi ga al'amarin mummuni yake cewa wannan mummunin shine idan yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah yake cewa kuma shine mafi alkhairi a gare shi la in shakartum la azidannakum idan kun gode ni kuma na muku alƙawarin zan ƙara muku yake cewa kuma idan kumci ya same shi sai ya haƙura ya maida wa Allah al'amarin yake cewa kuma shine mafi alkhairi a gare shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala abun al'ajabi da al'amarin mummuni Allah sanya mu daga cikin su yake cewa wasidik kuma idan kana neman jagorori a cikin al'umman nan wanda suke furta gaskiya ka zo kan wannan bawan Allah lalle yana daga cikin waɗanda suka yi fice wurin faɗin gaskiya. Can baya mun yi magana akan asar wanda yazo wanda yake nuna mana in kana neman mai gaskiya a cikin wannan al'umma ka zo kan Abu Zanan Gifari, har muka yi bayani akan wai ba wai shi yake nunawa ba ya huce Abubakar gaskiya, amma dai shi ma idan kana lissafa wanda suke masu gaskiya a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Zarin Gifari yana cikin su. Allah na tarar da mu da yin gaskiya a dukkan cikin al'amuran mu. Yake cewa baya da haka wal ilm, kuma Allah ya bashi ilimi tunda malam ya bayyana mana fada ta Imam Zahabi yana fatawa a lokacin Abubakar, lokacin Umar, lokacin Usman. Wal amal, kuma baya da haka bai kasance ba irin al'umman mu ba ga ilimi ba aiki, sai dai kuma ya hada biyu, yana aiki yana ilimi. Duk abin da ya sani na daga sunna to yana kokarin ya tabbaka, yana kokarin yayi aiki a aikace. Shine ai Ubangiji ya mana kashe lima ta quluna ma za ta fa'aluna, bai dacewa kai ilimi ka zo ka bayyana amma dai kai baka aikata ba. Duk abin da ka sani sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, koda baka iya ta 100% ba to kai koda 10% ne, kai ko 10% ne daga cikin abin da ka sani na daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kai kokari ka tabbaka. Ita da mu makin ibada adwa muha wa in qalla, wanda za a dawwama ana yi ko da ilkaɗanci. Allah da tar da mu. Yake cewa qawwalan bil haqq, mutum ne mai yawan faɗin gaskiya lokacin da gaskiyar ta bujuro a faɗe ta. Ba wani zancen a wani ɗan uwana ne, ko kuma a wani ina jin kuɓe shi, ko kuma wani wani abu yana tsakanin mu, ko kuma a wani yana bi na bashi ba na faɗi gaskiya ba. Duk lokacin da gaskiya ta nema a faɗe ta to zai yi ƙoƙarin ya faɗe ta. Yake cewa la ta'khudhu fillahi lawmata la'im, wani zargin mai zargi ka ce a ai wani dan wani ne, ko a idan ya faɗi gaskiya wansu goma baya su ringa zargin shi ko a ringa kuskus akan shi. Yake cewa duka wannan abu bai hana shi faɗi gaskiya duk lokacin da tazo faɗin ta za'ai. Wannan kuma shine shima ko sifa ta mu'mini. Allah da tar da mu ya ba mu irin wannan sifa. Yake cewa ala hiddati fihi, yake cewa wannan abun wa aradin kan shi ne, ba wani wanda ba zai zo ya tilasta shi a ce a wani kurum idan gaskiya ta zo nashi ne ba nashi bane ba faɗin ta za a yi a huce wurin. Yake cewa wa qad shahida fathu baitul maqdis ma Umar radiyallahu anhu, lokacin da aka bude baitul maqdis ita ce Qudus a wannan lokacin, yake cewa tare da Umar suka yi tattaki suka tafi wannan baitul maqdis. Baitul maqdis shine a harshen su suke ce mai Iliya, ainihin a yaren su na Kan'anawa shine daga aka zo ake ce mai Baitul Maqdis. Yana ɗaya daga cikin albishir wanda tun aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko lokacin da Kisra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu wasiqa akan aslim taslim yu'tikallahu ajraka marratayn, yake cewa ka muslimta ka aminta Allah zai baka lada guda biyu, ladan addinin ka wancan na kristanci da kake yi kuma da wannan ladan shigowar ka wannan addinin na musulunci. Ba Kisra ba, hirqal a lokacin nan yace inda kai wata tawaga ta Larabawa a kirawo mai su ya tattauna da su. Bayan wannan wasiƙar ta zo mai ai shi hankali yayi, shi mutum ne wanda yana da attaura yana da injila, ya san labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya san damu ma zai zo, sai dai bai san ba a cikin su ne ko kuma a cikin Yahudawa ne. Sabanin Kisra shi lokacin da aka aika mai wasiƙa, irin dai wasiƙar da aka aiko wa Hirqal shi tuttura ta yi, da aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari yace ya tuttura mulkin shi. Shi kuma Hirqal da yake ya san addini yake cewa a kirawo mai Larabawan da suke cikin kasuwa, wanda suka zo cin kasuwa fatake, wanda suka zo daga cikin Larabawa, Allah kaddara Abu Sufyan yana cikin su, aka kirawo shi suka zo ya tattauna da Abu Sufyan, me dangantaka ka da wannan mutumin? yace ai dan dangi ne dan uwa ne gare mu kaza da kaza da kaza ya tattambaye shi shin wani daga cikin ku ya taba kawo irin wannan labarin kamun shi yace a ba a taba samu ba wannan shine farkon wanda ya fara kawowa ya dangantaka ku da shi ya kaza ya tattambaye shi dukkan abinda ubangiji ya rubuta musu a cikin littafin su ai da ba ubangiji ya bayyana mana a cikin wannan ka koma cikin surata sab ya ati min ba'di ismihi ahmad can cikin bakara ubangiji yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yanda ka san din cikin su dan da suka aiwa daga tsantsan su yanda suka san shi haka suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yazo ya bashi duka wannan labarin sai hirkal yake ce me bayan ya tabbatar wannan manzan wannan mutumin wanda yake tutiya wannan mutumin wanda ake bayani akan shi wannan wanda ya aika mana wannan wasika lalle shine annabin karshen zamani zicce shi tawara waswasi to imani zan yi da shi in koma ba kowa ba mulki na ya gushe mutane na su dauke ni ba kowa ba ko kuma a'a riƙewa zan yi in yi mazakuntaka in yi banza da wannan imani in zamuna akan mulki na in zamuna da matsayina da martabata yana ta wasuwasi yana ta wasuwasi sai yake cewa Abu Sufyan yake cewa indai duk tambayar da na maka amsar da ka bani haka ne gaskiya ce yake cewa wallahi tallahi wannan mutumin sai ya rike wannan kujerar wannan inda nake takawa yace sai ya koma mallakin shi kalkashin daular shi yake cewa indai labarin da ka bani gaskiya ne shi kuma ai ka sani Balarabe baya ƙarya saboda ka aje a kawo a ce a wane ya taba ƙarya kamar yanda muka yi ta Abdullahi bin Rabi'a da Abdullahi bin Amr bin al-As suke cewa wallahi tallahi in ba dan muna gudun a ce mun yi ƙarya ba wallahi da hebin sherawa wannan malikul habasha najashi da sai mun yi ƙarya amma dai ba wata makawa da zaka yi ƙarya aibu ya bi ka haddiyan ɗiyanka a rinka cewa wane ya yi ƙarya lokaci kaza yake cewa kuma wallahi tallahi yace na san wannan mutumin sai ya hutu sai dai abinda bin sani ba da zai hutu a cikin yankin ku a cikin kabilolinku ba su imanin da suka yi adatan manzanni da annabawa suna hutawa karkashin Banu Isra'ila jikokin annabi Yakuba to sai gashi nan yanzu an kauce an koma jikan annabi Ibrahim jika na Isma'il ai idan ka dauka branch biyuci da kai diyana ya yan annabi Ibrahim guda biyu Isma'il da Ishaq ya ayi Yaqub ko wanda aka yi albishir ya ce wannan lokacin da umra'atuhu qa'imatun falai kan babashirnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub lokacin da aka zo a halaka mutane annabi Lut mata annabi Yaqub tana a mata annabi Ibrahim tana tsaye yake cewa tana tsaye ta bushe da dariya sai muka ce mata ke ma an miki albishir zaki ayi wani da wanda an riga yi an mai suna Ishaq ke bayan ma Ishaqin shi ma zaki samu jika wanda an riga yi an mai suna Yaqub shine Banu Isra'il ya yi yin shi 12 nan su ne suka yadu a cikin 12 aka samu dai annabi kalkashin wa'annan diyan 12 ne aka yi ta samun annabawa annabi Musa ya huto kalkashin su annabi Isa ya huto kalkashin su shine na karshen annabawa kalkashin zuri'ai annabi Yaqub sai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka jinkirta wa annabi Isma'il sai karshe cika maka annabawa jagora ga annabawa wanda yayi kowane annabi aka sanya shi kasance wanda muka kasance mu mafi alkhairin al'ummu aka sanya muka hoto karkashin al'umma shi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyanawa yake ce me a lokacin nan yake cewa Abu Sufyan yake cewa wallahi tallahi da agun shi nake yace wallahi da sai na wanke mai kawuwan shi shi hirkal yake fadi wa Abu Sufyan kaga wannan litaiya hauzunun wadiya ce kai mai hankali in ka koma gida ka musulunta amma dai Allah bai nihe shi ba da shari'a ba sai a shekara ta 8 bayan an yi fatahu Makka Allah kaddara mai shari'a yace can kuma yace nan radiyallahu anhu to a lokacin nan Umar mun sani ai tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwancin mutuwa ya shirya runduna wanda za ta fara sumame zuwa kasa ta Roma kalkashin jagorancin Zaid bin Haritha to wannan runduna da aka kai aka kawo manzo Allah ya mutu aka ce ba a aika ba aka ce aikawa za a yi Abubakar ya ce wallahi tallahi ba wani abu na manzo Allah wanda za mu canza wannan yaron shi zai tafi kuma adadin rundunar da aka bada shi inda yanda manzo Allah ya shirya ta ita za ta tafi suka tafi wa'ansu runduna suka bayansu bayan Umar a lokacin da harkon khilafa ta Umar ana tahiya a shekara ta 5 zuwa ta 6 na khilafancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi afwan shekara ta 15 da hijira daga Makka zuwa Madina bayan mutuwar manzon Allah bayan Abubakar ya rasu Umar yana khalifa shekara ta 15 wata riwaya ta 16 an shiga a lokacin da runduna ta isa zuwa ga Iliya nan Baitul Maqdis Jerusalem yanzu da lokacin da runduna ta kai a wata riwaya aka ce ai an fafata ma amma dai riwaya mafi rinjaye shine sun kewaye nan Baitul Maqdis shi kuma Baitul Maqdis duk abin da yake kewaye da shi shine Ubangiji yake bayyana allazi barakna haulahu wanda muka yi albarka da duk abin da yake kewaye da shi a lokacin da suka isa suka kewaye wannan birni na Baitul Maqdis lokacin nan manyan su suka ce to abinda za a yi ba gwabzai haƙi za a yi ba ku zo a yi sulhu aka yarda lokacin nan jagoran rundunar shine Abu Ubaida Abu Ubaida shi yake jagorantar rundunar suka ce amma dai ba da kai zan mu zo mu yi yarjejeniya ba wajibi ne sai khalifan ku ya zo jagoran ku Amirul Mu'minin ya zo a yi rubutu tare da shi mu sanya hannu me ya kawo haka saboda labari da suka ji na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi na daga sirar shi na daga adalcin shi suka ce ai bisawa sanya hannu ba sai ya zo to lokacin nan aka rubuta wa Abu Ubaida ya rubuta letter zuwa ga Umar akan ga abinda muka yi da masu jagorancin Baitul Maqdis ga abinda za a yi a lokacin Umar ya shawarci manya-manyan sahabbai da ya karshe dai Allah ya wanke kirjin shi akan a kama hanya a tafi ya sanya Ali ibn Abi Talib ya kasance shine wanda zai maye gurbin shi a garin Madina Umar ya kama hanya suna bayyanawa suka ce a yanda Umar ya huto abin sai ya baka mamaki ba rawani ba hula tare da shi simple mutum ya huto akan taguwar shi akan raƙumin shi yake cewa dan burgamin shi ne shine dukkan guzurin shi da tuhar shi da abun burgoi da abun ruhar shi da komai shi dan burgamin shi a jikin doki a jikin raƙumin shi yace haka ya kama hanya suka isa zuwa ga wani ƙauye suka yi sulhu tsakanin su suka wuce can to lokacin da Umar lokacin da ya zai taso ya aika wasika yace runduna ta tarbe shi a wani wuri shine ina tunanin sunan wani gari ne na ya shige mani yake cewa lokacin da suka tarar da shi shi Abu Ubaida ya ga yanayin Umar sai yake cewa Umar ai da na baka wannan yar babban rigar tawa Umar kuma an dan samu maka wata wa'ansu kaya fasare ka sanya saboda waɗannan mutanen su ji kwarjininka Umar yake cewa tunda ba wani wanda zai iya tunkara Umar da irin wannan magana shi ma Abu Ubaida a kaikaice ne ya hudi wa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda shaytani ma idan ya biyo sai ya gusa maranta na kai dan adam yake cewa Umar yake cewa ya Abu Ubaida tunda yan ana jin yauni a matsayin shi na jagora yake cewa Abu Ubaida abinda zan faɗi maka bana so raina ta saba da irin waɗannan kayan shi sanya na so in tsaya irin wannan kayan da Allah ya datar da ni da su kallahu amirul mu'minin kalli nisan da yake tsakankanin Madina zuwa Baitul Maqdis dukkan shi kalkashin kabdar shi take ba wani abu da za a zartar face da yarda shi amma dai kana ji yana cewa fararen tufahin nan binna su raina ta saba da su a lokacin nan da kai Yazid bin Abi Sufyan dan babban da yake game da Umar sai yake cewa ya Amirul Mu'minin yake cewa da shawarar da nake badawa da ka umurta tunda muna da yalwar dukiya kuma gashi nan kaya a wannan garin arziki ka umurta dukkan wani soja a sayan mai horar tuha ya sanya ta lokacin da za mu shiga Baitul Maqdis kai ma ka sanya horar tuha ka gani dai buri da wannan ce aka yi dai aka kaice ne dai saboda Umar in ya sanya yake cewa ya Yazid ya kai Yazid yake cewa ba na so la uridu an yu'azzima amri inda nasi yake cewa yusaffira inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba na so al'amari na ya daukaka a idanuwan mutane kuma ya kaskanta a idan Ubangijin mu subhanahu wa ta'ala dan na sa tuha a tuha ce mutane za su ce min na wannan na ni babban mutum ne kuma a gun Ubangiji in kaskanta yace a'a ku shafa mu da lafiya yake cewa kuma bayan da haka kin sake jin wannan maganar daga bakinka ku sha hawu billahi yayin da nazo haka in shiga
salatul isha al'an
to shine lokacin da suka ji labarin Umar ya zo bakin gari da kai batarika mun yi bayani wancan karatuttukan mu na baya akan batarika su ne wannan manya-manyan malaman fada wanda suke da rai'in minister rai'in wazirai yake cewa lokacin da suka zo da kai babban batarikain nashi wannan suna ce mai Safar Yunus shi ya biyo ya zo gun Umar ya zo suka zamna tare da Umar akai yarjejeniya Umar ya rubuta kun aminta an amintar da ku an amintar da jininku an amintar da dukiyoyinku an amintar da wurin ibadunku tocukanku duka aka amintar da su aka yi tauƙaidi kai tsaye wannan bawan Allah fitare ka innan sai yake kuka sai yake cewa Umar wai ho ba ka taba tunanin wai ina kuka ne wadon kun zo kun amshi garin nan fa mulki ya huta daga hannun mu fa yake cewa abin da ya sanya nake kuka yake cewa shine yaqinin da na samu a tare da ku lalle wannan daular taku ta musulunci zatta zamuna matsayin zamanin nika yake cewa meye sirrin shine kuna adalci kuna umurni da adalci yake cewa wallahi tallahi yake cewa duk daular da za ta tsaya a ringa adalci a ringa yi wa talakanta adalci yake wallahi za ta zamuna matsayin lokaci ana iko ba wata kuwa wata wani karhi wanda zai zo daga waje ya zo ya wannan inta ya kihinta yake cewa da zaran ku za a ringa zalunci yake cewa to wannan daular ka suka rubuta mata sunanta matanta to ala'ai abinda muke so mu kai Baitul Maqdis innan lokacin da Umar ya amshe shi a shekara ta 15 zuwa 16 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamna tsawon karni guda biyar karkashin daula ta musulunci musulmai suke abinda suka ga dama a ciki ana bautata wa Allah shi kadai lokacin da rashin adalci zalunci ya zo lokacin nan as-salibiyun kristoci suka zo suka kwalce wannan kasa wannan Baitul Maqdis innan tsawon shekara 90 yana karkashin daula ta kristoci baya da shi lokacin hukuncin wannan lokacin daula ta Silahuddinul Ayyubi al-Ayyubiyyin lokacin nan kuma suka zo suka fatattake su suka hutar da su daga gari sai da aka yi karni 8 ba wanda ya isa ya kirayi wani koma bayan Allah a cikin Baitul Maqdis sai rabin karni wanda ya shude kenan wurin su asances a lokacin nan kuma aka sake dawowa wannan mulkin mallaka na Yahudawa suka zo suka yi saitara akan garin shine har yanzu dai ana tafafatawa muna fatan Allah ya bawa musulmai nasara akan waɗannan mutanen waɗanda suka zo suka hayi mana a wannan garin Allah ya tuzarta su Allah ya hutar da su duk da labarai suna kai suna gawo alhamdulillah suna tserewa kuma tserewar da ba a dawo ba muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya datar da su lokacin namu ya kai ina fatan abinda muka karanta daidai mai yi da sa wannan bangaren yake cewa wa qala al-waqidi Imam al-Waqidi yake cewa kana Abu Zar hamil ra'ayatin rifarin yawm Hunain Abu Zar shine madaukin tuta ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin yakin Hunain kuma an yi shi a wani lokaci bayan an yi gazwato an yi fatahu Makka shekara ta 8 na hijira daga nan Makka kurban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai an shi ne a huci shine kuma ubangiji ya bada labari wa yawm hunainin id a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu wa ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin yake bayyana bada yake cewa lokacin da aka yi yakin Hunain shi wannan bawa Allah iza buzarin al-gifari shi ya rike tuta ta mutanen mi ta kabilar banu gifar yake cewa walamma aslama radiyallahu anhu lokacin da yarda Allah shi tabbata a gare shi ya musulunta raja'a ila biladihi ya koma zuwa ga gare shi fa qama biha ya zamana a wannan garin hatta madat badarun har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yakin badar kenan bayan yayi hijira shekara ta 2 wa uhud yayi yakin uhud yake cewa wal khandaq kuma akai gazwatul ahzab shine yaki wanda akai aka hana kahurai su ketaro sun maqadim al-madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gazwatu khandaq wannan bawa Allah Abu Zarr al-Ghifari ya gangaro zuwa garin Madina
wallahu ta'ala alam kina abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kusure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana Allah ya mana albarka ya yi wa zurriyarmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ɗan uwa marasa lahiya da wanda suka riga mu gidan gaskiya muna fatan Allah ba su lafiya su kuma Allah gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.